Almasihu, kakarami sali. May iko ba may dadakay? May iko ba may dadakay? Almasihu, kakarami sali. Almasihu, kakarami sali. May iko ba may dadakay? May iko ba may dadakay? Karushe mulko ki karushe, ka kwanche tsarko ki ka kwanche, ka kona layo yi ka kona. Yeah, kai ne sarki runtuna.
Gaga misali,
wake up, ba may jada.